الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 20 ga watan Juma'a da akira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya dace ma 2 ga watan 1 shekara ta 2024. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Usulus Sunna na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdillahi Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Tun daga kaifiyar ma in wannan addu'a, za ka gane cewa kwata-kwata ba ta da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wai wani masallaci ne a wata ƙauye. To ai daman ƙauye abu ne wanda yake sananne a addini. Ƙauye ta fi kowa, ko mu ce ta fi ko ina nisa game da gabarin karantarwa ta addini. Wariye da Ubangiji ta'ala yake faɗa, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasuli. Ubangiji ta'ala yace kauyawa su ne mafiya tsananin kafirci da munafirci. Wannan ana magana a wannan lokaci na saukar wahayi, mafi yawan waɗanda kafircinsu ya kai matuƙa da munafirci galibinsu mazauna ƙauye. An gane ko? Kuma ba mamaki ko a yau. Sai ya ce wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli, kuma su ne mafiya kamaci a kan rashin sanin dokokin Allah da ya saukar ma manzansa. To shi ne ɗan uwa yake cewa wai idan an gama sallah, liman sai ya karanta bayan sun yi addu'arsu ta jan'i, wanda ita ma bid'a ce, bayi da asali a cikin karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wai a ƙarshe liman sai ya karanta aya ɗaya a cikin suratul Fatiha, sai ya meƙa ma na damarsa shi ma ya karanta aya da take bayanta, shi ma wannan ya karanta har ta zagayo, sai an yi haka ake maimaitawa sau uku. Shine ya tambaye su shin wannan ko yana da asali, suka ce a uwayensu da kakanninsu suka samu suna haka, kuma fa'idar haka wai bala'i da musiba baya sauka a garin. To kaga tun anan ya kamata mutum ya fahimci cewa wannan wata sabuwar bid'a ce suka zo da ita, tunda babu wani dalili, cewa suka yi uwayensu da kakanninsu suka same su suna haka. Su ko uwaye da kakanni ba hujja bane a cikin addini. Hujja a cikin addini mi Allah ya faɗa, mi manzansa ya faɗa. Duk abin da za a ɗauke shi a matsayin ibada, ko ibada a bata wata kaifiya, ko a bata wata sifa, ko a bata wani sababi, ko a bata wuri, ko a bata zamani, ko a bata adadi wanda bai zo ba a Alƙur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, hakan bid'a ne, kuma wajibi ne a dena ware, domin aiki ne wanda yake na saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, na saba ma manzansa. Na'am. Wannan shi ne ake kira ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya haramun ne, kamar yadda hadisi ne sahihi, Abdullahi ɗan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa, na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'ataini fi bai'a, wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya. Sifarsa malamai suka ce kayan kuɗi ne ɗaya-ɗaya, in kuɗi hannu ne kaza ne, in kuma bashi ne kaza ne, a tashi a kan haka kenan. An gane ku cewa in kuɗi hannu ne kaza za ka ba da, misali jika goma, in kuwa bashi ne jika sha ɗaya ne. To wannan shi ne ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya, kamar yadda malamai suka yi bayani game da wannan sifa. Haka kuma ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hani game da wato irin wannan ciniki. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun karanta ko kuma bayaninmu ya kasance akan gabar da malam Allah ya ji kansa yake faɗa, wa sunnatu inda na atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wa sunnatu tufassiru alqur'ana wa hiya dalailul qur'an, wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amsalu wa la tudraku bil uquli wala al ahwa inna ma huwa littiba'u wa tarku al hawa. Shine malam yake faɗa cewa sunna a gunmu wato su ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, atharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana gurabu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza. An gane ko, ma'ana maganganunsa da ayyukansa da abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko aka bashi labarin cewa an yi kaza ko ana kaza bi yi musu ba. To gaba ɗaya wannan shine ake kira sunna kenan. In aka ce sunna, maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk abin da ya faɗa sunna ne, da kuma abin da ya aikata, da kuma abin da aka aikata a gaban shi ko aka bashi labari ba tare da ya yi musu ba, to wannan shine ake ce masa sunna kenan. Akwai sunna kauliya, akwai sunna fi'liya, akwai sunna takaririya. Sunna kauliya kamar da za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, sunna fi'liya kamar yadda za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikata abu kaza, sunna takaririya abinda za a yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya yi musu, ba tare da ya yi inkari. To wannan gaba ɗaya sunna ne mu rugura bin sa mu bi shi sau da kafa matukar wani dalili bai zo ba wanda ya nuna mana cewa lamarin wato ya kebanta da shi shine malam sai ya ce wasunnatu tufassiru alqur'ana wato sunna ita take fassara alqur'ani alqur'ani sako ne daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya turo manzon sa fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kuma har izuwa kiyama kamar yadda Allah ya faɗa wa uhiya ilayya hadhal qur'an li unzirakum bihi wa man bala ku san da cewa an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan na galgade ku ku waɗanda kuke tare da ni a yanzu maza Allah ya ce ubangiji ta'ala ya ce wa man balaga da duk wanda alqur'ani zai cin masa har zuwa kiyama to wannan alqur'ani a dunkula Allah ya saukar da shi ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam to menene zai bayyana mana ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa wato sune hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yadda za a yi ka fahimci alqur'ani ka gane inda alqur'ani ya sa gaba sai ka koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaru ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma mutane hakikanin abinda aka saukar musu wala allahun ya tafakkarun kuma dan su yi tunani su kadaita ubangijin su subhanahu wa ta'ala da bauta kaga Allah ya saukar masa alqur'ani sai ya kallafa masa cewa dole shi zai ma mu'minai bayani game da abinda alqur'ani ya kunsa to shine muka yi misali Allah ya umarce mu da cewa mu tsayar da sallah mu bayar da zakka wannan sallah da Allah ya ce mu yi bai bayyana mana ba adadin kowace raka'a daga cikin raka'o'in waɗannan salloli haka lokacin sallah a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala bai mana bayani filla filla cewa kowace sallah ga farkon lokacin ta ga ƙarshen lokacin ta haka bayani game da kaifiyar yadda ake sallah ubangiji ta'ala bai mana ba a cikin alqur'ani to dole sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka san sallah nawa ce Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare shi yasa ya zo a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi zuwa Yaman manzo Allah ya ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'uka lidhalik fa akbirhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla ash-shahid ana manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama da ya aika Mu'az zuwa birnin Yaman maza Allah ya ce masa to ka san da cewa zaka je ka samu wasu mutane mazawwalit tafi domin ba jahilai bane ba a masana ne suna da bulbudin ilimi ka san wanda yake da wani bulbudin ilimin yafi wuya al'amari gara ka samu jahili tantagariya wanda in ka samu jahili tantagariya wanda bai san komai ba to ba ma da dalilai ba a misali ma a hankalce kana iya huzgo shi manzo Allah sai ya ce masa farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi shine shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah in har sun maka da'a sun karbi wannan kalima to ka sanar da su cewa Allah subhanahu wata'ala ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare to kaga wannan in ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka koma ba yadda za a yi ka san adadin sallolin da Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare kuma haka sunayensu ga salatu zuhr salatu al-asr salatul maghrib, salatul isha, salatul fajr. Kuma kowace ka san raka'a nawa ce, wannan dole sai ka koma cikin sunna. Kuma ka san me yake bata ta idan ya darsu a cikin ita wannan sallah, sai ka koma cikin sunna. Kuma ka san kaifiyar yadda ake sallar, ga ta inda take farawa kuma ga karshenta, wannan sai ka koma cikin sunna. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, mahudin sallah tsarki, haramatta kabbara, fita daga sallah, manzon Allah yace sallama, mi fitahu hadduhur wa tahrimu hatta kabir wa tahlilu hatta sli. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda bayani ya gabata, ya hau minbari, kololuwar minbarin, manzon Allah yayi takbiratul ihram, a lokacin nan sahabbai sun yi sahu a bayansa, yayi karatu ya gama, da zai yi sujada manzon Allah ya sauko kasa yayi sujada, sannan ya sake komawa kan minbarin yayi karatu ya gama, da zai yayi ruku'u, da zai da ya dago daga ruku'u, da zai yi sujada ya sauko yi, yana gama wannan sallah, manzon Allah yace ku san da cewa na aikata haka dan ku san yadda sallah ta take, kuma dan ku yi koyi da ni. To dan haka dole sai mutun ya koma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai fahimci ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa. Haka Allah ya mana umarnin cewa mu bayar da zakka, ba yadda za a yi ka san wace dukiya ce ake fitar mata da zakka, wace dukiya ce wadda zakka bata cikinta, kuma ka san menene gwalgwadon abinda za a bada, a wani lokaci ne za a bada, wannan dole sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga a hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani game da cewa zinare da azurfa, manzon Allah yace akwai zakka a cikin su, kuma ya nuna mana gwalgwadon abinda ake badawa shine rubu'u dinar, an gane, kuma wannan dukiya sai ta shekare. Haka shi ya mana bayanin cewa a cikin dabobi na ni'ima, raƙumma da shanu da tumakai, akwai zakka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana raƙumma zakka ba ta zama wajibi a cikin su sai sun kai biyar, daga raƙumi biyar ake fara fitar da zakka. A kowace shekara mutum zai ba da tinkiya ko akuya har sai sun kai goma, in suka kai goma zai ba da tinkiya biyu, yana ba da biyu biyu sai sun kai sha biyar, ran da suka kai sha biyar tinkiya uku ko akuya uku, har su kai ashirin, in sun kai ashirin zai ba da tinkiya hudu ko kuma akuya hudu, har su kai ashirin da biyar, ran da suka kai ashirin da biyar daga wannan lokaci ne zai fara ba da jinsi na raƙumi, taguwar da ake ce mata bintu makhaw. To haka in ka koma shanu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani daga saniya 30 zakka take zama wajibi. Idan mutum ya mallaki saniya 30 suka shekare, to zai bada el maraka ko kuma dan maraki, an gane ku kenan, daga nan har su kai 40, in suka kai 40 zai bada saniya da ake kiranta musinna. To haka in ka dawo cikin kankanan dabobi, tumakai da awakai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani tinkiya 40 ko akuya 40, idan mutum ya mallaka ya mallake su suka shekare, to ya tabbata zakka ta zama wajibi a kansa. To kaga idan ka ce a alqur'ani kadai ka wadatu da shi, baka buƙatar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba yadda za a yi ka san dukiyar da ake hudda mata zakka game da wadda ba a hudda mata, kuma ba yadda za a yi ka san gwalgwadon nawa ne za a fitar. To wannan kadan ne daga cikin misali. Kuma a can Ubangiji ta'ala ya faɗa alhajju ashhurun ma'lumat, hajji wasu watanni ne waɗanda suke sananni. To kaga a cikin alqur'ani ba yadda za a yi a cikin waɗannan watanni 12 ka san wasu watanni ne watannin hajji wanda Allah ya ambata. Dole sai ka komo sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka sani watannin hajji shine Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja. Tun ran da watan Shawwal ya kama watan sallar azumi, tun a ran nan mutum yana iya ɗaukan harama da hajji, ba zai sauke harami ba
idan mai kirani ne ko mai ifradi sai ran 10 ga wata lokacin da aka zo aka yi jifa na farko akalla kenan wajen kwana 70 yana dauke da hadari to haka ubangiji ta'ala ya faɗa cewa a cikin watanni 12 da ya halitta a ran da ya halicci sammai da kasai akwai watanni 4 masu alfarma ba yadda za a yi wanda yace ya wadatu da alqur'ani ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana maka waɗannan watanni 4 masu alfarma sai ka koma cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace salasu mutawaliyatu uku manzon Allah yace a jira suke suna bibiyar juna an gane ko zulqa'ada zulhijja almuharram sannan na hudu manzon Allah yace wa rajabu mudar allazi baina jumada wa sha'ban aw kama kala manzon Allah yace da watan rajab wanda shi watan rajab yana tsakanin watan da muke ciki jumada al-akhira da kuma wata na sha'ban to dan haka shine anan a takaice mallan yake fada yace ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita take fassara alqur'ani kamar yadda Allah ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru kuma ita sunna shine mallan yace wa hiya dalailul qur'an wato ita ce dalilan alqur'ani ma'ana jagora an gane ku ita ce za ta zama maka jagora game da alqur'ani duk abinda Allah ya shar'anta ma na dokoki a cikin alqur'ani to sunna ita ce jagora ita ce za ta nuna maka hanya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu manzon Allah yace ku saurara ku san da cewa an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi menene kwatancin sa tare da shi ita ce sunna kamar yadda wannan hadisi yana cikin al-musnad na al-imamu ahmad hadisi ne sahihi to shi yasa malamai suka ce kamar yadda alqur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga manzansa haka ita ma sunna wahayi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku yadda alqur'ani wahayi ne sunna ita ma wahayi ne dole Allah ya faɗa wa ma yanqu anil hawa in huwa illa wahayi ruha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya furci game da son zuciya duk abin da yake faɗa da duk abin da yake aikatawa bai zaman tuba face wahayi ne da ake yi masa daga gun ubangijin sa mai girma da daukaka haka a can cikin suratul anbiya ya faɗa قل انما انذركم بالوحي kusan da cewa kadai ina galgadin ku ne da wahayi sako na ubangiji na to dan haka malamai suka ce kamar yadda alqur'ani saukar da shi akai ita ma sunna saukar da ita akai dalili ubangiji ta'ala ya faɗa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma ubangijinka shine ya saukar maka da wannan alqur'ani kuma shine ya saukar maka da hikima micece hikima ita ce sunna kamar yadda al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa yace naji daga bakin malaman da na yadda da su na amince musu duk inda Allah yayi adabin hikima akan alkitab to abinda ake nihi da hikima hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka yadda ya zama wajibi ka ba alqur'ani wajibi ne ka bi sunna kamar yadda Allah ya faɗa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kubi abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku shine alqur'ani da sunna to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku san da cewa an bani alqur'ani da kwatancin sa tare da shi shi yasa a wani hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kada na samu ɗayan ku yayi kishingide ya harde akan kujerarsa wani abu ya zo masa daga cikin abinda nace ayi ko nace a bari yace a ku kyale muku rabu da mu abinda muka samu a cikin alqur'ani na halak zamu yadda da cewa halak ne abinda muka samu a cikin alqur'ani na haram zamu yadda da cewa haramu ne. Manzo Allah yace kada na samu ɗayan ku yayi haka, ya faɗa haka. Manzo Allah sai yace ala ku saurara, wa innama harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mithlu ma harrama Allah. Ku san da cewa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta. Indai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta abu, to daidai yake da abinda Allah ya haramta. Haka duk abinda manzo Allah ya ce ku yi halaka ne, to daidai yake da abinda Allah ya halitta. Me yasa Allah ya aje mana ka'ida, man yudi'ir rasula faqad aqwa Allah. Duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya tabbata ubangijin da ya turo shi shi ya bi. A dunkule manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da nashi na kanshi. Duk abin da yake faɗa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza, sako ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo shi yake isar mana a madadin Ubangijinsa. Shi ɗan aiki ne. Allah ya faɗa wa ma anar rasuli illa al-balagul mubin, ba abin da yake kan wannan manzonawa face isar da sako wanda yake mabayyani. Idan ya ce ku yi kaza, sako ne ya isar muku. Idan ya ce ku daina kaza, wannan sako ne ya isar mana daga Ubangijin mu subhanahu wata'ala. Amma shi ba shi da wani nashi wanda yake na musamman. Shi ba wane ɗan aiki ne, manzo ne Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa ya turo mana, kuma ya wajabta mana cewa dole mu bi shi. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abin da ya ba mu mu karɓa, abin da ya hane mu mu hanu. Sawa'an mun fahimci hikima da ta sa aka ce mu yi kaza ko mu bar kaza ko ba mu fahimta ba, dole mu zaman tura kumi ga akala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yadda aka yi da mu. An gane ko di yadda aka yi da mu abin da ya faɗa kawai shi zamu yi. To shine anan malam yace wa hiya dalailul qur'ani, sunna ita ce dalilan alqur'ani, ma'ana jagora wadda za ta nuna maka inda alqur'ani ya sa gaba. Don haka anan mutum zai gane wauta da rashin hankali da kuma alama ta taɓewa ga mutumin da yace ya wadatu da alqur'ani ba ruwan shi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan ba ibada bace me yake kuma shirme ne yake, kuma cewa shi alqur'ani yake bi wannan alqur'ani ba zai amfane shi ba, kuma kuskure ne ma ce masa wai a ce musu wannan kamar da ake ce musu alqur'aniyun, a danganta su zuwa alqur'ani, a ce wai idan aka ce alqur'ani mai bin alqur'ani, idan aka ce alqur'aniyun wai masu bin alqur'ani. To ai babu masu bin alqur'ani a hakika illa masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Dan haka sunan da ya kamata ka faɗa masa dan tatsi ne, kamar yadda ake faɗa a Hausa. In kuma akwai wani lakabi can daban, to sai ai masa. Amma ba a ce musu ba alqur'aniyun, wannan darjanta su ne, kuma an danganta su da abinda sun barranta da shi, ba su ba shi. To shine malam sai yake faɗa yace walaysa fi sunnati qiyasun, yace a sunna fa babu qiyasi. Me yake nihi da sunna? Anan a aqida ba maganar qiyasi. Ita aqida wato qiyasi baya shigarta. Na in aka ce qiyasi ka dauko wani reshi ka auna shi akan asali. An gane ko? To a cikin aqida ba maganar qiyasi. Qiyasi yana shiga cikin hukunce-hukunce. Amma a cikin sunna wannan a cikin aqida ba maganar qiyasi. Malam yace kuma wala tudrabu lahal amsalu, ita sunna ba a buga mata misallai, ma'ana aqida ba a buga mata misallai. Kamar wani abu yazo na sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa daga cikin sifofinsa ka buga misali ka ce kamar kaza, a aqida ba maganar da buga misali. An gane ko? A cikin abin da ya shafi aqida ba maganar wato buga misali, domin Allah ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kuma ya faɗa walam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ya faɗa wala tadribu lillahi al-amsal, kar ku buga ma ubangijin ku misallai. Duk wani abu da ka sani ubangiji subhanahu wata'ala sabanin haka ne, babu wani abu da yake kama da Allah. Shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake kwatancin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya ce wa huwa samiul basir. Dan haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk abinda Allah ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ka tabbatar masa, amma kasan kaifiyar sifar da yadda take wannan sai ka bara ma Allah subhanahu wa ta'ala, shi kadai ya san yadda sifar shi take. Kamar yadda mun yi bayani, Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa sifa ta hannu, cewa yana da hannu. Shi ya faɗa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Kuma ya faɗa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha. Kuma ya faɗa qala ya iblisu ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min al-ali. Kuma ya faɗa was-samawati madwiyatun bi yamini, ya faɗa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun. To Allah ya ce mana yana da hannu, sai mu yi imani yana da hannu. Sanin yadda hannun shi yake ko kaifiyar yadda hannun shi yake, shi kadai ya sani. Mu ba mu san yadda hannun Allah subhanahu wata'ala yake, domin shi bai faɗa mana ba, ga yadda hannun shi yake, kuma manzansa bai faɗa mana ba. Shi dai ya ce mana yana da hannu a cikin Alkur'ani, haka manzansa ya faɗa. Kuma mun yi imanin hannun Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da na halittunsa. Ka ɗauka a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, giwa tana da hannu ko ba ta da hannu? Tana da hannu. Sauro yana da hannu ko ba shi da hannu? Yana da hannu. Hannun sauro da na giwa ɗaya yake ba ɗaya ba yake? To ina ga hannun mahalicci mai kudura akan kowa da komai, da hannun wanda yake kaskantacce bawa? Ba yadda za a yi duk wani abu da ka sani na sunaye da sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to ya sha bamban da na halittunsa. Don haka ba a buga ma wato ita sunna misali, ma'ana duk abin da ya zo na sunayen Allah da sifofi, ba maganar ka sanya misali ka ce kamar kaza yake. A shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, mana yake kuma wala tudraku bil uqul, wato ita sunna ba a riskarta da hankali. Duk kaifin hankalin da Allah ya maka kai kaɗan, an gane ko ka gano abu ka riske shi da wannan hankali? A malam yace walal ahwa, ko son zuciya, wani ra'ayi, ba a riskar sunna aqida, ba maganar wani kaifin hankali ko wani son zuciya, wani ra'ayi. Wa innama huwa littiba, malam yace kawai tsantsar biyayya ne, abin da yazo a alqur'ani da sunna ka bi sau da kafa. Wa tarkul hawa, kuma ka watsar da son zuciyarka, ba maganar ra'ayi, ba maganar son zuciya, kawai biya ne. Wa innama huwa littiba, biyane kawai. To shi yasa anan wani lokaci, hadisi ne sahihi, Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, lokacin da ya rawaito hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa duk wanda ya ci abincin da aka dora akan wuta, manzon Allah ya ce to ya saki arwalla. An gane ko? Wannan a farkon musulunci, duk abincin da aka dora shi akan wuta, inda mutum ya ci, to dole sai ya saki arwalla. Wani daga cikin sahabbai sai ya faɗa ga Abu Huraira, ya ce ala amartahum an yatawaddau min alhamim, ka ce manzon Allah ya ce duk wanda ya ci abincin da aka dora akan wuta ya saki arwalla, to ai sai ka sa su duk wanda ya kurɓi ruwan zahi shi ma ya saki arwalla, duk wanda ya sha tafashasshen ruwa ya saki arwalla. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, sai ya ce yabna aki, ya ce ya kai ɗan uwana, idza haddastuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi hadithin fala tadrib lahu al-amsal, in dai na faɗa maka na ce maka manzon Allah ya ce kaza, to karka buga misali, karka sa wani misali ka zo da wani ra'ayinka da wani son zuciyarka. To kaga shi yanzu anan wai shi, to an ce wanda ya ci abincin da aka dora akan wuta ya sake arwalla, kenan shi kuma sai ya amfani da hankalin shi, kenan in tafashasshen ruwa ma ka sha ka sake arwalla. To shi ne yace maka, yace in dai nace maka manzon Allah ya faɗi kaza, to karka kawo wani ra'ayinka da hankalinka ka buga wani misali, iya abin da ake bukata ka zama raƙumi da akala. to wannan a farkon musulunci ne amma daga baya an shafe wannan hukunci dan ka ci abincin da aka dura akan wuta ba magana sake arwalla to shi yasa da yawa wasu sukan watsar da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sababin ko abin ya din saba hankalinsu haka wanda karmu manta ya gabata a cikin darasinmu na bulugul maram hadisin da Hamal ibn Nabiga al-Huzali wanda shi Hamal mata ne yake da su guda biyu to sai suka yi fada da juna ɗaya sai ta bigi ɗaya sai Allah ya kaddara wannan bugo da ta yi mata sai ta mutu kuma tana da ciki sai ta yi hubarin wannan ciki ɗin ya zo a mace to a lokacin nan aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yanke hukunci cewa ita wannan mata da ta yi kisa danginta dole su hada diyya raƙumi 500 wannan ciki da ta yi barinsa ita wannan mamaciya dan wannan da ta haifo shi a mace manzon Allah ya ce za a ba da bawa namiji zababbe lafiyayye ko kuma baiwa to a lokacin nan shi Hamad ibn Nabiga al-Huzali sai yake cewa ya Rasulullah kaifa yughramu man la shariba wala akal wala nabqa wala istahal fa mithlu zalika yuqal yace ya manzon Allah yace yaya za a rama abiya diya a rama ayi ramuwa ga wanda bai sha wani abin sha balantana cin wani abinci wanda bai ma taba yin furuci ba kuma bai taba yin wata kururuwa ya daga baki yayi kuka yace ai irin wannan kamata yayi a banzatar da shi kawai a wuce gun yace kaifa yughramu man la akala man la shariba wala akal wayaya za a ce a biya diya ga wanda bai sha wani abin sha balantana cin wani abinci wala nadaka wala istahal wanda bai taba yin furuci bai yi magana wala istahalla bai ma yi kuka ba sai yace fa mislu zalika yudal ai irin wannan kamata yayi kawai a watsar da shi manzo Allah sai yace a saja'un ka saja'i kuha ka shaza a saja'un ka saja'il kuhan manzo Allah yace yanzu tsarin zance ne zaka mun irin yadda bokaye suke tsara zance a wata riwaya manzo Allah yace inna ma hadha min ikhwanil kuhan manzo Allah yace jama'a wannan da kuke gani yace dan uwan bokaye ne ka san boka ba wanda ya kai shi iya tsarin zance a irin tsarin zance yake tafiyar da hankalin mutum wannan tsara zance da kaga idan ka dauki zancen farko mi yace cai kaifa yughramu man la shariba wala akal man la shariba wala akal wala nadaka wala istahal sai yace fa mislu zalika yuqal dukkan karshen zancen shi harafin lam ne man la shariba wala akal wala nadaka wala istahal fa mislu zalika yuqal to kaga wannan ya zo da wani abu a hankalin shi manzo Allah ya ce bawa za a bada shi ne diya shi kuma a tunanin shi to yaya za a ce yaron da ma bai sha ba wani abin sha bai ci ba wani abinci bai taba yin magana bai yi kuka ba kuma a ce a bada diya to shi yasa kawai in dai abu ya zo daga Allah subhanahu wataala ko manzansa mumini dole ya zama raƙumi da akala to irin wannan amfani da ra'ayi da hankali shi ya kai wasu suke watsar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutun ya ga cewa ai abun bai yi daidai da hankalinsa ba kamar yadda akwai hadisi sahihi yana cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda da yake faɗa mana cewa ubangiji mai girma da daukaka ya turo mala'ikan mutuwa zuwa ga annabi Musa alaihi salam mala'ika da yazo gun annabi Musa alaihi salam sai yace masa ajib rabbaka karba kiran ubangijinka lokaci yayi me za a yi falaqama Musa alaihi salam aina malakil mauti fafaqaha kai tsaye annabi Musa alaihi salam ya kashe wannan mala'ika da mari idan sai ya zazzago mari ne dai tak annabi Musa alaihi salam ya masa amma sai ga idan ya zazzago wanda wannan kasancewar akwai bayani da malamai suka yi mai yiwuwa kasancewar shi wannan mala'ika ya shigo gidan Annabi Musa alaihi salam ba tare da ya nemi izini ba da dai abu maganganu da dama to Annabi Musa alaihi salam ya mare shi idan sai ya fado a lokacin nan wannan mala'ika sai ya koma zuwa ga ubangijinsa da idan a hannunsa sai ya ce ya ubangiji na innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut ya ubangiji na ka aika ni gun wani bawanka wanda baya son mutuwa baya kaunarta wa kad faqa ayni ya ce ya ubangiji na ga yafa ya kunkule min idona faraddallahu ilaihi ainahu take yanke ubangiji ta'ala ya mayar ma da mala'ikan idan nasa wa qala rji ila abdi Ubangiji ta'ala ya ce masa koma dai gun wannan bawa nawa shine Annabi Musa fa kullahu kace da shi ce da shi alhayata turidu rayuwa kake so fa in kunta turidu alhayata in har rayuwa kake so to fa ba'ayadaka alamatin sauri dora tafin hannunka akan gadan bayan sa fa ma warati yaduka min sha'arati duk abinda tafin hannunka ya taba na gashin da ke gadan bayan sa fa innaka ta'ishu bi hasanatan kowane gashi daya an baka rayuwa shekara 100 an baka shekara guda kowane gashi daya iya adadin tafin hannunka da ya taba kana da shekara kaga in misali in gashi 1000 hannun shi ya taba an bashi shekara 1000 zai lokacin nan mala'ikan yaje ya fada ma Annabi Musa alaihi salam Annabi Musa sai ya tambayi mala'ikan yace sannan bayan waɗannan shekaru aru sai me zai biyo baya mala'ikan yace masa thumma tamutu sannan kuma sai mutuwa shi yasa wani malami yace wa mahama ya ishayyuna alal ardi saliman walau alfa amin fal masiru ila al-qabr mirai ko da ya rayu shekara 1000 to karshe dai kabari ne shine wani malami yace walau ista alfan kuma alfaini ba'daha da zaka rayu shekara 1000 kuma ka rayu wata 2000 to ban makawa akwai ranar da zaka karba kira komun nisan jifa Hausawa suka ce kasa za ta je to shine mala'ikan yace masa sannan sai mutuwa Annabi Musa sai yace fal'ana min karibin yace ya ubangiji na a yanzu na shirya ina yanzu ma a dauki raina amma sai ya roki Allah cewa ya zamanto tsakanin shi da kasa mai tsarki gwalgwadan jifan dutse ma'ana kusa da baitul maqdis shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi law anni indahu la araitukum qabrahu yace inda a ce ina can manzo Allah yace wallahi da na nuna muku kabarin Annabi Musa ila janibi dariqi inda al-kasib al-ahmar gun wani tudu wanda yake na janya shi wato kusa da gefin hanya yace wallahi da ina can da na nuna muku kabarin Annabi Musa to wannan hadisi wasu sun yi amfani da hankalin su sai suka watsar da shi suka ce wai yaya za a yi a ce wai Annabi Musa ya mari mala'ika kuma har idan ya fita to kaga irin waɗannan in dai an ce hadisi ya inganta maganar ka ya amfani da hankalinka kaga cewa ya ci karo da hankalinka a mai da hankalinka gefe abinda hadisin ya kunsa na hukunci ka zama raƙumi da aka alaka bi sau da kafa dama haka Allah ya faɗa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun to shine malam sai yake fada yake cewa wa minas sunnati lazima allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa lam yu'min biha lam yakun min ahadiha al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wat tasdiqu bil ahadisi fihi wal imanu biha la yuqalu lima ولا كيف انما هو التصديق والايمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغه عقله فقد كفي ذلك wa uhkima lahu fa alayhi al-iman bihi. Shine sai yake fada sai yace fa alayhi al-iman bihi wa taslimu lahu mithlu hadith as-sadiq al-masduq wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar wa mithlu ahadith ar-ru'yati kulliha wa inna bat'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami wa inna ma alayhi al-iman biha wa alla yarudda minha harfan wahidan wa ghayriha min al-ahadith al-ma'thurati an-thiqat wa alla yukhasima ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allama al-jidala fa inna al-kalama fil qadari war-ru'yati wal-qur'ani wa ghayriha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata min ahli as-sunna hatta yada al-jidala wa yusallima wa yu'mina bil athar. Shine mala yake fada yace wa min as-sunna, wato yana daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-lazima, wanda ya zama tilas, ya lazumci kowane mumini da kowace mumina har zuwa kiyama. Allati man taraka minha khaslatan, wato sunnar da duk mutumin da ya bar wata tada ɗaya tak daga cikinta, lam yaqulha bai fada ba, wa yu'min biha kuma bi yi imani da ita, lam yakun min ahliha, ma da yace baya daga cikin ahlus sunna. Idan aka ce as-sunna ma'ana at-tariqatu wal minhaj, ma'ana hanya ko kace gwadabi, hanya wadda take sak, to dan haka in aka ce sunna ma'ana biyu ta kunsa, ma'ana ta farko wadda ita ce kuma asali, in aka ce sunna ma'ana ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ita ce sunna. Kaga a wannan ma'ana ba bambanci tsakanin abin da yake wajibi da wanda yake mustahabi. Duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sunna ne gare mu cewa mu bi wannan hanya sau da kafa, sawa'an abin da yazo mana na cewa na dole ne ko kuma cewa an so ne mu yi. Yanzu misali idan ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana wasu umarni, abubuwa waɗanda suke na wajibi, akwai abubuwa waɗanda suke na mustahabi wanda an so. Kamar misali karɓar abu da hannun dama, ko in zaka bayar da abu ka bayar da hannun dama, ko in zaka sa takalmi ka fara sa kafar dama, in zaka fitar da takalmi ka fara fitar da kafar hagun. Wannan duka sunna ne, kaga ba wajibi bane, abu ne wanda yake an so. To dan haka in aka ce sunna bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Ma'ana ta biyu a gun malaman fiqihu, in aka ce sunna shine abu wanda yake mustahabi wanda bai kai wajibi ba, to dan haka amma anan mi mala yake nufi ma'ana tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya zama wajibi, ya lazumci mumini ya bi wannan tafarki sau da kafa, shine mala yace allati sunna wadda man taraka minha khaslatan, duk wanda ya bar tada daya ko kace dabi'a ɗaya tak daga cikinta, lam yaqulha bi fada ba, abinda an umarce ka ka fada kuma ka ki fada, wa yu'min biha ko kuma bi yi imani da ita, yace lam yakun min ahliha, malan yace kwata kwata baya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, baya cikin ahlus sunna. Micece sunnar? Malan yace al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi, imani da alkadari na Allah subhanahu wa ta'ala, abinda yake kaddara ma bayinsa na alkhairi da na sharri, ma'ana duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka na alkhairi da na sharri, to ka tabbata wannan wajibi ne ka yi imani. Duk abinda yake na alkhairi wanda zai faranta maka zuciya ka ji daɗi ka yi murna, to kai imani cewa Allah ne ya kaddara maka zaka samu wannan abu, kuma ba wanda ya isa ya hana, kuma ka tabbata ba wani wayenka bane, ba wani karfinka bane, ba wata dabararka bace, Allah ne ya kaddara maka zaka samu wannan alkhairi. Kuma haka duk abin da ya same ka na sharri da mugunta, kai imanin cewa Allah ne ya kaddara maka. kar tunaninka ya je kan wani cewa ai wani ne maka kai tsaye duk abin da ya same ka na rashin dadi ka sanya a cikin zuciyarka da tunaninka Allah ne ya kaddara maka kuma ka tabbata ba yadda za a yi ka kauce ma wannan al'amari dan haka musulunci babu tsautsayi cewa tsautsayi ya kashi a cewa tsautsayi kina ba kai imani da kaddara ba to dan haka shine malam yace al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da abinda Allah ya kaddara ma bawa na alkhairi da na sharri malam yace wa tasdiqu bil ahadisi fihi da gasgatawa game da hadisan da suka zo game da kadara malam yace wal imanu biha da yin imani da duk abinda Allah ya kaddara ma la yuqalu lima ita kadara fa ba a cewa saboda mai kamar ka ce lima dan mi abu kaza aka yi kaza wala kaifa malam yace ba a cewa to yaya kuma kaza ya kasance innama huwa tasdiqu wal imanu biha malam yace kawai gasgatawa ne da imani da ita wanda shi imani da kadara gimshiki ne daga cikin gimshikai shida na imani wanda imanin mumini baya inganta sai ya gina shi akan waɗannan gimshikai guda shida farko imani da samuwar Allah subhanahu wata'ala da kadaitar shi imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da yinin ƙarshe yinin alkiyama sannan imani da kadara shi yasa malam yace duk wanda bai yi imani da kadara to baya daga cikin mabiyanta wanda kuma kamar yadda asali game da wannan a cikin sunna wato shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda wanda akwai wasu manyan malamai wasu tabi'ai waɗanda suke birnin Basra wato sune Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari wanda aka fi sanin sa da Humayd ibn Dawil da shi da Yahya ibn Ya'mar wanda kasancewar a wannan birni na Basra an samu wani shaydani shine ma'abad al-Juhani wanda shi yazo da wannan bid'a ya kirkiro ta kuma ya samu mabiya na cewa ai duk komai al'amari da kuka sani sabo ne maganar cewa an kaddara komai har zuwa kiyama yace ba haka bane wai bawa sai ma ya aikata abu sai in abu ya faru Allah yake sanin abu kaza ya faru wanda sune ake kiran su nufatul qadr wanda sun kore alkadari su ba su yarda ba da cewa Allah ya kaddara komai ya gama to a lokacin nan su waɗannan malamai guda biyu Yahya ibn Ya'mar da shi da Humayd ibn Abdurrahman sai Allah ya musu dace suka tafi hajji ko kuma umra kamar yadda yake cikin wata riwaya sai suke gurin ina ma a ce mun haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi masa tambaya game da abinda waɗannan jama'a suke faɗa na cewa wai komai sabo ne ba maganar cewa an kaddara komai an gama sai aka musu dace suka haɗu da Abdullahi dan Umar a lokacin nan zai shiga masallacin harami na Ka'aba Yahya ibn Ya'mar yace sai muka zagaye shi muka sa shi tsaka a lokacin nan yace sai na tabbatar na kyautata zaton cewa shi dan uwana Humayd ibn Abdurrahman zai wakilta ni ni zan yi tambaya a lokacin nan yace sai na faɗa ga shi Abdullahi dan Umar nace masa kad zahara kibalana nasun yaqra'una alqur'ana wa yatafakkaruna alilma yace a nan birnin mu na Basra yace akwai wasu jama'a fa sun bulla sun bayyana suna da naci a wajen karanta alqur'ani kuma suna da kokarin neman ilimi da bincike ya dai ambata masa sha'anin su yace wa annahum yaz'umuna alla qadra wa anna al'amra unu sirre cewa babu maganar kadara duk wani al'amari sabo ne maganar cewa Allah ya kaddara komai ya gama suka ce a kai tsaye Abdullahi dan Umar sai yake fada sai yace da su fa yake fada ga Yahya ibn Umar yace fa idza laqita ulaika idan ka koma gida ka hadu da waɗannan mutane yace fa akbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni ka ce da su ni Abdullahi dan Umar na barranta ba ni ba su suma ba su ba ni mun raba hanya nayi gabas su sun yamma wallazi yahlifu bihi Abdullahi ibn Umar kuma ka fada musu cewa ubangijin da Abdullahi dan Umar yake rantsuwa da shi to nayi rantsuwa da shi wannan ubangiji law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadr ka tabbatar musu cewa ɗayan su inda yana da girman dutsun Uhud ga zinare a ce nashi ne ya ciyar da wannan dukiya gaba daya domin daukaka addinin Allah Allah ba zai karba masa wannan ciyarwa sai yayi imani da kadara kai tsaye Abdullahi dan Umar sai ya ce naji babana yana fada shine Umar dan Khattab yana bani labarin yaji manzon Allah sallallahu alaihi yana fada bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata yaumi idza qala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi shi'ar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi har dai aka kai kan gabar da ya masa tambaya game da imani jibril ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene imani menene hakikanin sa manzo Allah yace al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai tsaye Abdullahi dan Umar ya kuro musu wannan hadisi ya tabbatar musu cewa duk wanda bai yi imani da kadara duk abin da zai aikata na ibada ubangiji subhanahu wataala ba zai karba ba sai idan mutum yayi imani da kadara sai kai imani duk abin da ya same ka na alkhairi da na sharri sai kai imanin cewa Allah ne ya kaddara maka kuma ba yadda za a yi ka kauce masa to wanda kasancewar ita wannan kadara tun farko kafin Allah ya halicci halittu ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayinsa duk abin da zai same su na alkhairi da na sharri kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a hadisi sahihi yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa shine alkalami shine malamai suke cewa alkalamin kudura farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittu shine alkalami wannan alkalami ubangiji ta'ala yace masa ukutu irbutu alkalami yace me zan rubuta ya ubangiji na ubangiji ta'ala yace masa ukutu kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyamah rubuta duk abin da zai kasance har zuwa kiyama kamar yadda a wata riwaya manzon Allah yake fada fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah take yake da Allah ya bashi umarni alkalami ya gudana yake rubutu sai da ya rubuce gaba ɗaya duk abin da zai kasance har zuwa kiyama daidai da motsa kafar ka da zaka yi tuntuni wannan alkalami ya rubuta lokaci kaza wani dan wani zai motsa kafar sa da nutsuwar mai nutsuwa da motsin mai motsi dukkan wannan alkalami ya rubuta har zuwa kiyama kuma wannan rubutu da alkalami yayi kafin Allah ya halicci saman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakanin su na halittu da shekara 50 kafin a halicci sama da kasa da shekara 50 ubangiji ta'ala ya kaddara duk abin da zai samu bayi na alkhairi da na sharri har zuwa kiyama kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada kataballahu maqadir alkhalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu ala al-ma tuntunin Allah ya rubuta duk abin da yake nufin kaddara ma bayinsa kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su da shekara 50 a lokacin nan al'arshin ubangiji subhanahu wataala yana karuwa wannan dole sai mun yi imani shi yasa Allah ya faɗa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. To shi imani da kadara yana da wasu rukunai guda hudu, ko mu ce gimshikai guda hudu. Insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa kenan bayani, karin bayani zai zo akan wannan mas'ala nan, zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.